A watan Afrilun 2018 ne gwamnatin shugaba Isu Muhammadu ta kama Sadat Iliya dan Mala na kungiyar MPCR bayan da ya jagoranci zanga-zangar watsi da wata sabuwar dokar harajin 2018 a Damagaram saboda a cewarsa dokar ba ta yi daidai da yanayin rayuwar al'ummar Nijar ba. Bayan shafe shekara guda da rabi ana kai ruwa rana a kotunan cikin gida, lauyoyinsa suka garzaya kotun ECOWAS a watan Satumban 2019, wacce a zamanta na Larabar da ta gabata ta bayyana matsayinta game da wannan kara. Maitar Budal Efred shine lauyan Sadat Iliya dan Mala.
Cikin sakamakon nan ta nuna cewa kasar Niger ta yi violent dukkan alƙawuran da ta doka na kan harkar karin mutuncin dan adam, kuma an yi kwandananta, an ce ta biya Sadat Iliya dan Malam wannan na MPCR Zandar na Sustain Civil na Zandar, ta ba shi haƙƙin shi miliyan 50. Nan da wata uku ta tura rapor can kotu, ta ce lalle ta ba da wannan miliyan 50, Sadat ya shiga haƙƙin shi. Muna zaton waga decision ta faɗo zai zama solution ne ga kowa. Mutum nawa aka kama ga Demis Dejus, mutum nawa kama Demis Dejus, mutum nawa yau zaman gama da muke bisa kan dalilin irin wannan abu suke kasu.
Kama ƴan adawa da jami'an kungiyoyin fararen hula a yayin gudanar da zanga-zanga ko wani gangamin kalubalantar mahukunta wani abu ne da ya zama ruwan dare a kasashen yammacin Afirka da nashin Sahel, saboda abinda suke kira dalilan tsaro. Sabili kenan kotun ECOWAS a yayin wannan zama ta gargaɗi gwamnatoci su daina fakewa da wannan matsala don rufe bakin jama'a.
A kama mutum sai wata uku sai a sai kai da baci irin ne muke baka da dai duka yawancin ka diba kasashen ECOWAS nan ga hatta ma wanga na jisen Sahel da ka taso ka ce manifestation sai ce terrorism addaku, to wannan ma kotu ta ce babu shi terrorism, bai hana meeting, bai hana reunion, bai hana seminar, bai hana ba manifestation zai hana. In ka manifestation cikin manifestation kin ai wani lahani dan ne kai responsible, amma bai hana ku samu duwa a wata manifestation duwa na renewal.
Shugaban kungiyar MPCR na kasa baki daya Alhaji Nuhu Muhammadu Arzika ya yaba da wannan hukunci na kotun sai da yawo, domin a cewarsa mataki ne da ke karawa dukkan yan gwagwarmayar Afirka karfi akan aiki.
Duk waɗansu kasashe da suke nan a nahiyar Afirka inda ake unwani da irin wannan maganganu, ana takurama bayan Allah, ana takurama al'umma, ana takurama demokrasin kankanta. Lalle ba wata hujja isassa mai ƙarfi wanda ƙarfinta ya kai inda zai sa a taka wata dokar daga hana mu ƴan adam unwani da incin da doka ta ba su suma.
Na nemi jin matsayin hukumomin Niger akan wannan hukunci, sai dai wannan yunkuri bai yi nasara ba, domin kakakin gwamnati Tijani Abdulkadir da sakataren gwamnati Abdul Dangala Dima da na tuntuɓa ta waya ba wanda ya daga wayar. Haka kuma basu mai domin amsar sakon SMS din da na aika musu ba har zuwa lokacin aika wannan rahoto. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.